أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى وديا دي قدر تامن حدوى أولا يمتين أصبر yawmuna biyu ga wata na Zulhijja shekara ta 1445 wanda haka din ya dace wa 8 din watan 6 miladiya ta 2024 da izin Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai zamanto mana darasi na fari a cikin littafin Sheikhul Malami Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya rahama a gare shi daga cikin jerin gwanan littafan da malam ya wallafa akwai wannan littafi da yake hannunmu wanda shine Fadlul Islam Fadlul Islam falala na abin da ya shahi ni'ima da muke ciki mafi girma wanda ita ce kasantuwar mu musulmai ƴan uwa musulmi lalle musulunci ita ce babbar ni'ima ga dukkan dan adam da zai rayu a ban duniya babu wata ni'ima take kamanceceniya da ni'ima ta abin da ya shahi musulunci saboda duniya dai ga yanda take kuma ga abin da yake cikin ta sannan kuma ga irin yanda abin da yake faruwa ga dan adam lokaci ne takeicecce dan kankanin lokaci dan adam sai ya zamanto labari sai ya zamanto labari shi za a rika badawa an riga an kare amma musuluncin da dan adam zai kasance a cikin shi shine mafi girman ni'ima wadda za ta dawwamar da ambaton dan adam a ban kasa sannan kuma gobe kiyama zai wanye da ubangiji lafiya fatan mu Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki wannan littafi shi ma dai yana bin sauran ƴan uwan shi ta bangaren da ya shahi kula da janibi wanda yake na aqida saboda aqida ita ce girgamkin tahiyar musulunci ga baki daya wajibi ne mutum musulmi ya bata kulawan da yake komi saboda a lokacin da ka san aqida ka san dayanta Allah subhanahu wataala a cikin bauta to wannan shi zai bayu akan cewa ka zamanto bawan Allah da gaske sannan ko musuluncin ka a lokacin zai samu gindin zama amma daga lokacin da ya samu ya zamanto kana da matsala a cikin abin da ya shahi aqida to lalle tabbas musulmcin ka zai zamanto wani abu ne wanda yake rushashe ko la Allah ma ya dishe babu shi ga baki daya kawai dai kana tahiya ne ga kadai ismun bila musamma kana amsa sunan musulmcin amma babu wannan musulmcin tare da kai Allah kare mu ɗan uwa musulmi mawallafin wannan littafi shine Muhammad ibn Abdul Wahhab anan mun karanta littafan shi kamar littafin al-usulus salasa mun karanta masailul jahiliya mun karanta alqawaidul arba'a duka anan sannan kuma akwai karatun alhamishi da malam abdullah yake shi ma littafin shine wanda shine kitabut tauhid to wannan malami ne wanda ya kula da bangaren da ya shahi aqida dan haka zaka ga ma wadanda suke mu abuta bid'a suna jingina ahlus sunna da cewa wahabiyya me suke nihi wai suna jingina su da Muhammad ibn Abdul Wahhab idan ka ce al-wahhabi in kana tabi'u Ahmad al-mutawahhiba yace fa ana az-za'im bi annani wahhabi yani duk wanda yake da'awar cewa mai bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ba wahhabi yace to ai idan ka ce al-wahhabu sunan wane ne sunan Allah ne sai aka ce maka ba wahhabi mabiyin ubangiji subhanahu wataala me ai bi a cikin haka wannan shine abin da ake bukata dama ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki shi wannan malami ana kiran shi da suna ash-shaykhu al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi wannan shine dangantakan wannan bawan Allah. An aje shi a shekara ta 1117 a wani gari ana kiran shi da suna Uyaina a can bangaren gabas ta tsakiya bangaren abin da ya shahi yankin Yamama. Sannan Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kasance mahaifin shi shine Abdul Wahhab ibn Sulaiman. Mahaifin shi ya rasu a shekara ta 1153. Sannan baban shi min ulama'i Najd al-ma'rufina wa min qudati Uyaina. Baban shi a karan kanshi mutum ne wanda yake malami ne sananne, kenan mahaifin shi ma malami ne. Sannan wajadduhu ash-shaykh Sulaiman ibn Ali, kakan shi kuma shine Sulaiman ibn Ali wanda ya rasu a shekara ta 1179, shi ma iya daga cikin manyan maliman fiqhu a yankin shi inda ya zauna. Malitu wa kadhalika ammuhu wa khaluhu, kenan a takeice dai wani mutum ne wanda ya taso a cikin wata zurriya wadda take ta ilimi. Baban shi malami ne, kakan shi malami ne, kuma shi ma a karan kanshi malami ne. Sai maliki ta wa qadda fa'ahu dhalika ila al-iqbal ala al-ilm fi waqtin mubakkir, kasantuwar ya tashi a gida na ilimi, wannan iya daga cikin sababin da yasa shi ma a karan kanshi ya rungumi harakan ilimi tun yana yaro dan kararrami. Yace ma'ama habahu Allah min al-zaka'i al-wafir, tare da abinda Allah ya mishi kyauta na kaihin tunani da kwakwalwa mai fahimta, wal fahmu thaqib wal qudrati ala al-hifz wa sabr ala al-qira'ati wa at-tahsin. Sannan Allah ya mishi kyauta na abin da ya shahi kokari na har da duk abin da ya sa gaba. Banda shi kuma Allah ya bashi kyauta na hakuri game da abin da ya shahi yawan karance-karance. Saboda ko a yau almajiri ko dalibi ilimi da Allah ya bashi kyauta na yawan karance-karance, to wannan mutumin tabbas an mishi kyautar ilimi. Saboda duk karatu yana cikin ina, yana cikin wannan karance-karance. Amma dai zaman to ka shiga har kallon duniya kai nisa game da abin da yake karatu, to tabbas karatu zai barka. Maliki ta hafiz al-Qur'an al-Karima, ya harnace al-Qur'ani mai girma wa huwa dunal ashira, yana ƙasa da shekara 10, yana ƙasa da shekara 10 ya harnace al-Qur'ani mai girma, wanda wannan kuma wani abu ne wanda yake tabbatacce a tajruba na yau da gobe. Duk wanda zai kula ya bada himma ya tsare ya kasa, to tabbas za a samu Qur'ani ƙasa da shekara 10. Wa akhadha an kathirin min ulama'i baladihi, sannan wannan malami Muhammad ibn Abdul Wahhab ya dauki ilimi a wajen da yawa daga cikin maliman da ya iske a garin su. Yayi karatu wajen wani, yayi karatu wajen wani, yayi karatu wajen wani. Sannan banda maliman garin su, wa rahala ila al-Hijaz wal Basra, ya ta yankin Hijaz, ya ta yankin Basra, ya ta yi Madina, ya dauka a wajen malumai daban-daban abin da ya shahi ilimi. Wanda kuma ya daga cikin abin da malumai suke ambatawa, duk mutumin da yake son karatu hakikatan, to zaka iya yin shi a garin ku, amma ba kamar a lokacin da ka ciratu ba, ka kuma wani wuri na daban, zaka hiba da himma, zaka hiba da kaza da sauransu. To raka yayi tahiyyatahi daban-daban, yayi karatu a wajen malumai daban-daban a cikin garin su da wajen garin su. Aqidar wannan mutumin Muhammad ibn Abdul Wahhab, wannan gahurtaccen malami, hi aqidatu salafis salih, aqida ce irin ta magabata na kwarai. Suwa ne ne? Sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayan shi. Kenan ka mu saurara da kyau, saboda mu san idan aka ce kai ba wahabiye ne, shi wannan mutumin da ake jingina ka zuwa gare shi tasliman lil jadal asallama haka nan inne, shi wane ne a karan kanshi? Dalili kake bi ko kuma shi kake bi? Idan ka dubi tahiyar sai kaga cewa kai dalili ne kake bi, amma da kai da wannan malamin kun yi kicibus a wajen mi? A wajen bin abin da yake dalili ne. To wannan bawan Allah yana daga cikin manyan malumai ta bangaren da ya shahi bin aqida ta magabatan kwarai. Sannan kuma yana ma faɗan cewa ushhidullaha, yace wa man hadarani min almalaikati wa ushhidukum anni a'taqidu ma'taqadahu alfirqatu an-najiya ahlu sunnati wal jamaa. Wanda bakin shi huda ka yace ushhidullaha, ina shaida wa Allah, sannan ina shaida wa dukkan mala'ikun da suka halarci inda nayi wannan magana, sannan ina shaida muku ku masu saurare na cewa aqidata aqida ce ta bangare ta abin da ya shahi aqidata sahabbai ita ce al-firqatul najiya wanda sune ma'abuta bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da jama'a wadda take ta musulma wannan shine aqidan shi kenan ba wani abu ne wanda yazo da shi wanda babu shi a da kuna makamancin wannan saboda so da yawa zaka ji ana cewa ai an zo da sabon abu aqida ce sabuwa alhali ba sabo bane ba inama cewa shine asalin addinin da Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi bangaren da ya shahi mazhabanci akwai mazhaba na Imam Abu Hanifa akwai Imam Malik akwai Imam Shafi'i akwai Imam Ahmad ibn Hanbal to zaka samu mafi yawancin waɗannan malamai kowa da irin tashi mazhaba to amma menene addini yake fada akai kamar yadda Muhammad ibn Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi bayani a farkon littafin shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani mai tsawo akai akan cewa bangaren da ya shahi mazhabanci ba laihi bane mazhabarka kaza amma dai kana tare da dalili wujudan wa adaman taduru ma'a dalili wujudan wa adaman ya zamanto dalili kake bi idan zamanto mazhabarka ta malikiya bangare kaza ta bar abin da ke hadisi ne to sai ka ajje wannan fatawa ta malikiya sai ka dauko magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai aiki da ita misali abin da ya shahi a yau cire farce ko kuma aske gashi a cikin kwanaki guda 10 na watan Zulhijja kaga zaka samu wani kaso daga cikin malamai la sai a bangaren malikiya sun tahi akan cewa ai ba a dora wa mutane haka ba alhali akwai hadisi ingantacce me yasa suka yi fatawa da haka rishin samun hadisin a hannunsu tabbas da Imam Malik ya samu wannan hadisi ko kuma malamin malikiya sun samu wannan hadisi da ba su yi fatawa ba akan abin da suka yi fatawa akan shi hadisin Ummu Salama wanda yake cikin Sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aytum hilala dhilhijja idan kuka ga wata jinjirin wata na dhilhijja wa arada ahadukum an yudhhiya dayan ku yaso yin layya ka duba an ka aiki haji awa ka ba kuma manzo Allah cewa wa arada ahadukum an yudhhiya dayan ku kuma yana so yayi layya sai yake cewa falyumsik an sha'rihi wa azfarihi ya kame game da abin da ya shahi gashin ka kakka aski sannan kuma abin da ya shahi horcin ka kakka hudda shi duka kwana nawa ne kwana 9 ne to yanzu ga hadisi ingantacce kuma ga abin da wasu malamai suka faɗi wanne zaka bi har sai an yi magana hadisi za a bi to wannan zaka bi sai ka bar wancan to zaka samu magabata yanzu misali kamar yadda shi malam mazhaban shi mazhaba ce ta Imam Ahmad ibn Hanbal sai yake cewa qad zakara zalika fi mu'allafatihi ya hudaka a cikin littafin shi yace wa amma madhhabuna fa madhhabul imam Ahmad ibn Hanbal yace imam ahli sunnati wal jamaa yace fil furu'i bangaren da ya shahi furu'a fiqhu yace muna bin mazhaba ta abin da ya shahi Ahmad ibn Hanbal amma wannan ba shi yake nuni ba cewa idan wani dalili yazo a cikin hadisi ingantacce za a yi rukun kankamo a ce ai mu dan malikiya ne muna nan ba haka ake ba wannan ba zai hada ba idan hadisi ya inganta ka bar abin da wannan mazhaba ta zo da shi ka dauko abin da yake hadisi ne kuma dama addini ana faya akan me akan dalili yawa ba magana mazhaba bane ba malaci wa idza banat lana sunnatun sahihatun ar rasulillahi yake cewa amilna biha ka duba yace amma wa idan wata sunna ingantatta ta bayyana a gare mu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amilna biha da ita muke aiki babu zance Imam Ahmad ibn Hanbal ya ta akan kaza da haka mu Hanabila ne ba za mu yi kaza ba babu wannan sannan yake cewa ba ma gabatar da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma gabatar da maganar wani akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ahadun ka'inan man kana akan maganar kuma wane ne ba ma gabatar da maganar shi gubar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inama ta muna gabatar da wa ta manzon Allah akan tashi ko wane ne to wannan shine abin da littafin da ya muka kammala yake magana akai cewa dan adam ko kuma mutum musulmi a lokacin da zaka bautawa Allah wajibin da yake kanka shine mi tsayawa tsayin daka akan abin da yake dalili ne da hujja wannan shine zai hudda ka a gaban Allah subhanahu wataala amma kace a mu ɗan kaza ne ai malikiya haka ta dora mu ko kuma hanafiya haka ta dora mu ko kuma kaza haka ya dora mu a wannan kare ga kabar hanya Allah kiyaye to kaga dai maganan shi wannan malami Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ambaci cewa lalle mazhaban shi Hanabila ce amma duk lokacin da dalili ya tabbata hadisi ingantacce daga manzon da Allah aiko yace to mu muna nan wannan malami ya rayu a wani lokacin da intashara fi asrihi albid'u wal khurafat abinda ya yadu a lokacin da ya rayu bid'o'i kala daban-daban wal khurafat sune kwashe-kwashe kaji ana ambata wani aiki da sunan addini amma babu wani dalili ko hadisi irin maudu'i ma babu akai khurafat wa shirku sarih sannan kuma ga shirka nan karara a cikin al'umma yace bi sababi daulatul usmaniyya a dalilin daula ta karshe ta musulunci ad-daulatul usmaniyya at-turkiyya wanda zaka ga sakaki yayi yawa a cikin jagorancin wanda kusan wannan shine sababin da ya sa ma daula ta yi ta wargaje za ku tsaya ne akan abin da yake dalili sai Allah ta taimaka mu wala yansuranna Allahu man yansuruhu ya ayyuhal ladhina amanu in tansurullaha yansurukum to wannan taimakon da Allah zai muku yana nan yana kulle da mi abinda Allah shar'anta daga lokacin da kuka zamanto ɗan bid'a kuka riga tsara abinda kuka dama to ba ruwan Allah da al'amarin to a wancan lokacin daula usmaniyya kusan abin da yake ƙarhi kenan ana ta kirkirar abubuwa da sunan bid'o'i bangare daban-daban sai zamanto bid'a ta yadu khurafat kwashe-kwashe ya yadu sannan kuma ga shirka karara ana yi da sunan addini yace kai yace fa fil madinatin nabawiyyati kana yusma'u al-istighathatu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama min dunillahi ta'ala yace a garin Madina a wannan lokacin aka rika ji karara mutane suna neman dauki da agaji a wajen manzon Allah kuma bayan Allah subhanahu wataala abinda an san aikin Allah ne dauki ne wanda babu wanda yake shi sai Allah Allah ce istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum alistighasatu haqqun lillah ka shiga cikin wani rintsi ko wani bala'i ba wanda zai iya cire ka sai Allah subhanahu wataala idan ka zo gindin kabarin wani kana cewa ya wani ka cece ni ya wani ka taimaka mini ya wani ka kawo mini dauki wannan shirka ce karara to ana samu haka a wancan lokacin har a cikin garin Madina a gindin kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alhali manzo Allah ya hana wadannan abubuwa manzo Allah ya ce la taj'alu qabri eidan yace la taj'alu qabri wasanan yu'bad ce kakkusa kabari na wani wurin da za ku rika kunkomawa kuna zuwa kuna zawwa ta bangaren da shahi ziyara zan ci kakkuyi haka ko a sa wani lokaci kayyadaddi a ce duk lokaci kaza sai an ziyarci wajen zan ci kakkuyi haka kar ku sanya kabari na wani abin da za a rika bauta ma amma a wancan lokaci sai gashi ana kiran cewa manzon Allah ya ka dauki abinda zaka samu a yau suna wa shehunan su suna ma waliyan suna ma kaza a ce idan ka kira shi ai zai amsa maka a nan kabarin Imam Shafi'i a kasar Misra har wasiƙa ake kaiwa ka da matsala sai ka rurrubuta kaza 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 sai ka meka sai a ce ai an isa wa sheikh an kaiwa sheikh wasiƙarka ka jira abin da shahi biyan bukata to waɗannan abubuwa duka ana su kuma da sunan mi da sunan addini to wannan malamin ya zo a irin wannan lokacin shi yasa ka ji yayi yankan jini kuma ko a yau kace zaka taba irin waɗannan matsalolin zaka yi mi zaka yi yankan jini yanzu zuwan sheikh zuwan mala iliya aikin haji wasu sun tambaye shi akan cewa ina hukuncin waɗanda suke bada sako na cewa in kaje ka gaida mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da aka yi tambaya mala ya kawo dalilai bangaren da ya shafi hadisai da bangaren da ya shafi fahimtar malamai ya kawo ya zuba abubuwa na hujja wanda sun kai hujja a ko ina yanzu dan dora wannan bidiyon sama Facebook na tura shi kuma cikin wata majmu'a sai wani dan bid'a sai yake yin maganar cewa to ya za a yi a ce na ce a'a ba za a ce bane ba ka saurare shi shi ne ya ce ai ba ra'ayin shi bane baka hadisi ya kawo su wuce alissahwa kuma ya biyo baya da fahimtar malamai magabata tun daga wancan lokacin har zuwa yau kuma a yau in ka kirkiri wannan aikin baka da magabaci akai ba a taba samu sahabbai wani zai ta yi a ce an baka sabto in ka je ka gaida manzo Allah abin da aka sani shi ne me manzon Allah yake cewa duk inda kuke ku mun salati Allah kuma zai jiyar da ni salatin da kuka mun to dan me zaka bara sabtu kai da kanka zaka iya yi in kai anan Allah zai gwada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wani dan wani a wuri kaza yayi salati a gare ka wannan shi yayi ko kuma wanda zaka bara sabtu ya je shi da kai shi ya wanci kuna makamancin wannan to wannan kuma kat ne guarantee ne amma sai mutum ya ture wannan amma wancan da yake bai tabbata ba na bid'a shi yake kokarin bada kariya duk da cewa malam shi mara ma lokacin da zai fara bayani ma cewa mas'ala ce wadda tana da wahalan bayani amma dole bangaren da ya shafi ilimi da addini dole wa mutane bayani abin da yake daidai li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina yawa wanda zai fahimta ya fahimta akan gaskiya wanda kuma ya bace hallau an da tsayar mushi da abin da yake hujja ne malik ya ce wa fi najd alkathir min alqubur allati tunsab ila sahaba yace haka a garin su najd yace akwai da yawa daga cikin kabrurruka na sahabbai wanda mutane halartan wurare suke kamar da kasa ake zuwa aikin hajji wa yatlubuna minha hajatihim suna neman biyan bukata wani ya rasa aihuwa sai ya tayi wancan wurin ya adda wani ya rasa kaza sai ya tayi wancan wurin ya adda haka za ka ga waɗannan abubuwa suna faruwa wa yastaghisuna biha li daf'i kurubihim suna neman dauki ga wanda yake cikin kabarin akan ayaye musu wata damuwa ko matsalar da suke ciki to wannan duka yana nuna faruwa a cikin al'umma mal yace wa aghrabu min zalika yace abinda ma yahi wannan zama abun mamaki yace tawassuluhum zaka samu wasu suna tawassuli hatta da wasu gari ruwa a ce ina tawassali da gari kaza ko kuma ya Allah dan wani ka biya mun bukata ta kaza kuna makamancin wannan duka iya na iya faruwa a cikin al'umma mal yace wa ghairi zalika min albid'i washirkiyati yace mallahu bihi alimun banda wannan da abin da ya shafi bangaren bid'o'i ga sunan kacakaca da abin da ya shafi shirka ga shinin daban-daban amma malai ce walam yajru ahadun min al-ulama ala al-inkar ga ayyukan banda suna faruwa amma ba iya samun ɗaya daga cikin malaman a wancan lokacin ba da shi malai ke wannan magana ya tsaya ya ma mutane inkari ya ce wannan abin hukai ba daidai bane ba yanzu mutun nawa ya san abu kaza ba daidai bane amma saboda yana tsoron mi tsongama sai ya ja bakin shi shiru sai ya ce wani ai saukin hali gare shi wa'azi in irin na wani ne ai ba wani matsala yana faɗi muku kenan abinda ranku yake so ba abinda Allah sabkar da ba akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to malaki ta lam yajru ahadun min al-ulama al-inkar fatasadda ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab li dhalika fabada bil inkari kana fil basra hina kana fil basra inkari na farko da ya fara lokaci yana garin basara yace waɗannan abubuwan da kuke na bautan kabrurruka mutane suna shafa kabari suna shafa a jikinsu kai ya kai matakin da har hatta irin wannan wuraren nan dangi kiranta da suna abinda ake dora gawa makara ake kaiwa makwantai ba a dawowa da ita wani ya balgaci kaza wani ya balgaci kaza wani ya balgaci kaza da sunan mi wai an sa wani mai albarka a ciki su wasu neman wannan albarkai yanzu na tsarin addini ne ba tsarin addini ba ne to wannan da yawa akwai shi ko kuma a ba wani mutum ruwa ya sha a cikin ƙwarya ƙwaryar cinye ta ake yi ko amma wani aski mutane su raba gashin subhanallah to wallahi wannan abubuwan duka akwai su a cikin al'umma kuma ana yi alhali ba addini ba ne ba kuma zari'a ce hanya ce ta bauta ma wani Allah a ɗauke shi cewa shi in tsarkakekke ne baya kuskure baya bata baya wane ne alhali babu wanda yake da wannan ismar a cikin al'ummar in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in banda shi babu wani da yake da wannan matsayin babu to kaga a lokacin da wani yake nema ya dasa kanshi yana mi yana kishiyartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kuma ya daga baki ya ce ai shi shine masoyin manzon Allah alhali ƙarya yake to malaki cewa zaka samu irin waɗannan abubuwa suna faruwa kuma babu inkari akai to haka yayi inkarin abin da ke faruwa a ƙasar basara wa bada fi ta'alifi kitabut tauhid a lokacin sai fara rubuta littafin kitabut tauhid ya rubuta shi littafin da ake tagwagwarmaya akan shi har yau ya gagari yan bid'a wa ba'da an ghadiba ahlul basara minhu wa naqamu alayhi raja'a ila baladihi bayan mutanen garin basara kura ta tashi an tada hayaniya an ce an zo da sabon abu an hada mutane neman kusanci zuwa ga Allah sai ya kaura daga wannan gari sai ya koma gare shi na asali daga nan ma ya komo uyaina yayi bulaguro daban-daban daga wuri zuwa wuri saboda me saboda tsayuwa akan inkarin abin da yake bid'a ne da abin da yake shirka ne bayan waɗannan tahiyye-tahiyye da yi ƙarshe sai ya samu ziyara ta al-amiru Muhammad ibn Saud bi targhibin wa hathin min akhin lahu al-amir Muhammad ibn Saud sai ya ziyarci shi Muhammad ibn Abdul Wahhab bayan wani dan uwan shi ya bashi labarin cewa akwai wani malami kaza 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 ya mishi bayani akan shi da wannan al-amir Muhammad ibn Saud wanda suka wa daula ta Saudiya ake fadi a yau da yaje saurare shi yaje abubuwan da ya kalli abubuwan da ya rubuta da sauransu sai ya ce wa lalle wannan ita ce da'awar da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita bayani akan jihadi bayani akan abin da ya shafi ruko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran bayanan da suke da alaka da wannan da umurni da ake alheri hali akan mumuna tsayuwa tsayin daka akan tabbatar da duk abin da addini ya zo da shi sai ya ce wa hakazan tasharata da'awatuhu hatta ammatil jazira haka wannan da'awar Imam Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab ta rika yaduwa a yankin Larabawa har sai da ta game yankin gabaki daya kuma sai ta huta zuwa wajen abin da ya shahi yanki daban-daban na duniya wannan bawan Allah ga irin gwagwarmaya yadda yi kuma ga irin rubuce-rubuce da yi ya rasu a shekara ta 1206 ya rubuta littafai daban-daban daga cikinsu akwai kitabut tauhid bayan shi akwai littafin kashfu shubahat shi kuma ba da amsa ne akan duk wata shubha da dan bid'a zai iya kawowa in yace kaza ce mai kaza in yace kaza ce mai kaza in yace kaza ce mai kaza suka ce karatun gardama alhali ba gardama bane karatun tabbatar da abin da yake na gaskiya ne sannan ya rubuta littafin al-usulu thalatha sannan ya rubuta littafin mukhtasarus sirar nabawiyya ya rubuta littafin al-kaba'ir ya rubuta littafin al-usulul iman sannan da mukhtasar zadul ma'ad fi hadi khairil ibad sannan kuma ya rubuta littafin masailul jahiliyya sannan kuma da wannan littafin da yake hannunmu wanda shine fadlul islam wanda ya daga cikin wallafe-wallafen da Muhammad ibn Abdul Wahhab yi to waɗannan littafai kwarai suna da tasiri a bangaren da ya shafi tabbatar da dayanta Allah subhanahu wata'ala a cikin bauta daga shi yasa zaka ga rigingimu a ko ina akan abin da ya shahi da awar shi to wannan shine takaitaccen tarihi na abin da ya shahi Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya rahama a gare shi daidai insha Allah subhanahu wataala ya amsa mishi kuskuren da Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi abu na biyu shine ta'arifu bil kitab wanga littafin da yake hannunmu littafi ne wanda ya samu sharhin malamai daban-daban a lokuta daban-daban sannan wa huwa kitabun jami'un mubayyinun li fadli hadha ad-dini wa wasatiyatihi al-kitabi ne wanda ya bayyana ya kumshi bayani akan abin da ya shafi falalar da addinin musulunci yake da abu na farko wanda kuma shine dama titir din littafin ko fadlul islam sannan kuma wa wasatiyatihi da kasantuwar addinin musulunci addini ne tsaka-tsaki babu azarbabiya sannan kuma babu takaitawa in aka ce ku tsaya anan kawai tsayawa zan fi wanda wannan kuma shine haqiqatu al-istislam me kauya zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan wannan littafi ne wanda yayi yaki game da abin da ya shafi dukkan wata bid'a da dukkan wani bata a dalilin haka waɗanda suke ma'abuta bid'a suka tsaya tsayin daka akan cewa irin waɗannan littafan to baya halatta ma aslan ay iltifati zuwa gare su to ya faɗi abubuwan da su suke kashe addini kuma tabbas haka nan ne duk mutum wanda zai addinin Allah to akwai abubuwan da yake dole ka tahi akan su idan ka sabka to zai zama to ka bar addinin gabaki ɗayan shi Umar ibn al-Khattab Allah ya rahama a gare shi yake cewa Allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa innama tunqadu ura al-islamu urwatan urwa idha nasha'a fil islami man lam ya'rif al-jahiliyya yace ana warware tufka na addinin musulunci yace urwatan urwa tsinke bayan tsinke ɗaya bayan ɗaya yaushe yace idha nasha'a fil islami idan aka samu wasu mutane sun taso a cikin musulunci man lam ya'rif al-jahiliyya wanda musamman abin da yake cewa jahiliyya kada bai san ba jahiliya da haka sai ya kwaso wani aiki daga cikin ayyukan jahiliya sai ya aikata shi a yau yana tsammahalin cewa wannan abun addini ne da haka malam ya wallafa littafin masailul jahiliya abubuwan suke maimaituwa a cikin al'umman nan wanda malam sai dai ka mas'ala sama da mas'ala 100 da wani abu suna faruwa a cikin al'umman nan wanda mas'ala ce ta jahiliya yani aikin ɗan jahiliya ne mutane suke aikata da sunan musulunci a yau to shi da Umar yake cewa lalle akwai kasheri da barazana idan ka samu wasu mutane sun taso a cikin musulunci wanda ba su san jahiliya ba sai su ɗauko aiki kaza wanda jahiliya ne amma kuma a raba shi da sunan addini kuma da aikata shi Allah kiyaye malam ya sanya wannan littafi ya zamanto babi 13 wanda waɗannan abubuwa cikin gabaki daya malam ya rattaba su a cikin wannan littafin sai ya ce wa fadlul islam qad nawwaha Allah ta'ala bihi fil qur'ani al karim wa ja'at bihi as sunnatul mutahhara mubayyana lidhalika sannan kuma lalle abin da yake falla ta musulunci wani abu ne wanda addinin qur'ani yayi bayani akan shi sannan kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo akan shi sannan zaka samu magabata su ma duka sun tai akan haka yiwo mutane bayanin cewa fa addinin da kuke kai lalle addini ne wanda yake bukatan kulawa walihada fa inna hadha alkitab hariyun bil muraja'ati wal qira'a malike cewa wannan littafin da yake hannunmu ya cancanta a rika muraja'an shi lokaci zuwa lokaci idan ka ce muraja'a kaga wanda mi wanda ma ya riga ya karanta shi in ka karanta ma sake maimaitawa sake kunkumawa sannan wal qira'ati sannan kuma a sanya shi a karanta sai ce wan nazaru fihi sannan kuma ayi dubi game da abin da littafin ya kumsa kuma yazo da shi yace khassatan fi mithli hadhihi al azman balantana ma a irin wannan zamanin allati zahara fiha al jahl wanda jahilci ya bayyana karara wa qalla fiha al ilm wa tasallaqat ala an nas shubahu ash-shubah wal muhdathat sannan kuma zaka ga cewa baya ilimi yayi kadan an sallata wa mutane an dora musu shubuhohi kala daban-daban sannan kuma wal muhdathat da abubuwan suke kagaggure da sunan addini wallahi ɗan uwa akwai jahiltar addini fiye da yadda kake tsammani ka saurari a yau irin angoni na bayan gari sai wani zai kafa lasfika da motar shi yana tallan magani idan ka ji abubuwan da yake hadi da wasu irin turare da yake badawa zaka tabbatar da cewa lalle hu al'umma a bangaren da ya shahi ilimin addini ba su da sauran kaya komai ba su da silat haka suke kawai suna musulmi amma suna da matsaloli masu tarin yawa a rika ba mutane abubuwan turare a ce ai an karanta wane ne an karanta wane kuma ana jingina da addinin musulunci kuma babu wani abin da za a ce maka salim almakanin a sai an nuna maka cewa akwai matsala kaza kana bukatuwa zuwa ga dole sai kai amfani da abu kaza ko mutane suna zuwa suna amsa a yau waɗanda suke ƴan sihiri su suke zuwa wajensu wanda suke amsa sunan musulunci alhali musulunci nan yayi hannun riga game da duk wanda yake boka ko kuma aikata aikin bokanci hadisai ingantattu a kusa ana kwadi ana karawa amma aikin sihiri malam kaman ana mutane wa'azi cha kuje ku rika yi banda wannan sihirin da ko kuma a ce bokan da yake amsa sunan boka kai tsaye nawa daga cikin mutane yake sanye da rigan malami malami ma na addini amma kuma aikin da yake aikata aikin na bokanci me yasa saboda aljahl biddin bal hasali ana ma dora mutane akan cewa kaman waɗannan ayyukan su ne ma addini to kaga tabbas akwai buƙatar cewa mutane su yi karatu malik tawwal muallif rahimahullahu ta'ala arada bi hadha alkitab mawallafin wannan littafi ya so ga yayi bayani a cikin wannan littafin nashi game da falala ta musulunci allabi ba'atha bihi wanda aka aiko da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa hadha yatadammanu alislam alladhi ishtaraka fihi alanbiya alaihi wassalam wanda wannan kuma shine musuluncin da annabawa gaba ɗaya suke tarayya akan shi annabi musa annabi harun annabi sulaiman annabi daud dukkan annabawan da Allah ya ko gaba ɗaya suna bayani ne akan abin da ya shafi wannan musuluncin ashe ba karama falala bace ba da haka to malam ya wallafa wannan littafin dan yayi bayani akan haka wannan littafi bayani akan shi abu na ƙarshe inna hadhal kitaba azimun fi babihi littahi ne wanda yake wakiltar bangaren da aka rubuta shi akai bayani akan falala wanda yake na musulunci ne yace yambaghi alhirsu ala fahmihi da haka iya da kyau musanya hankali sosai wajen abin da ya shafi fahimtar wannan littafi sannan kuma wa idrakihi mu riski abin da malam yake mana bayani akai a cikin wannan littafi saboda malam ya rubuta wannan saboda bayani ma mutane bayani hakikanin bayani su fahimci cewa meye madara addinin musulunci idan ka fahimci musulunci zaka bautawa Allah subhanahu wataala idan baka fahimci musulunci ba sai wani dan kamun iska ya zo ya tawasa da kai sai kun je gobe kiyama ku ta tsine ma juna da kai da shi a gaban Allah alhali wannan abun bai da wani fa'ida sannan kuma babu wani abun da zai iya sakewa Allah kiyaye da haka wannan littafi ne wanda yake azimul fi fanni sai malai ke cewa kenan bayani akan littafi yace wa qaulillahi ta'ala haka ya fara ku kawwa dan kasancewa abun da gaske ne kaga ayar qur'ani ce aka bude da ita babu dogor muqaddima yace wa qaulillahi ta'ala fadar Allah mai girma da buwaya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan a cikin suratul maida aya ta 3 Allah yake cewa al-yawma ayau akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku inji Allah ba inji ba wani inji Allah yace na cika muku dinakum addinin wa atmamtu alaykum kuma na cika a gare ku ni'mati ni'imata me ni'imar Allah shine wannan musuluncin nan Allah ce kuma ku rike da kyau waraditu lakum al-islam dinan na yardan muku addinin musulunci a matsayin abin da za ku bauta mini da shi kuma yace ya cika sai aka samu wata jinjirar bid'a a garin ku ko kuma ma a yankin garin ku kadai aka santa a ba inda aka santa a duniya sai ku rika cika kuna tumbatsan cewa ai abu kaza addini ne alhali ku kadai kuke yin shi babu wani dalili idan ka zo ka ajje qur'ani da hadisi wannan aikin da kake cewa bautan Allah ne bayyana mahuta da ka ajje shi a gehe in kana so ka kai labari addinin Allah ana gina shi ne akan Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma shi ma akan yanda sahabbai suka gane me yasa yake cewa da sahabbai suka gane saboda su sun yi Allah kuma yace ya yarda da su ashe yin nasu fahimtar qur'ani da hadisin su lahiyayye ne bai da matsalar komai da ka qur'ani hadisi akan fahimtar su tunda su sun yi Allah yace radiyallahu anhum wa radu anhu in kana son tsira ka kama nasu ka bar duk wani abin da ke hayaniya ne saboda ana samun waɗanda suna kiran mutane zuwa ga wutar jahannama zai ja ayar qur'ani amma ba Allah bane a gaban shi saboda sai yayi fasara a yau wanda fasara ba wanda ya taba yin ta a duniya shine farko wanda ya yi ta sai a ce to rike abin ka eh ba a bukata ga can na Abdullahi dan Abbas dan mi zan zo rike ta fasara ka kai awa wanda shine hibrul umma manzo Allah yake cewa shine malamin wannan al'ummar kowace al'umma tana da malami manzo Allah yace malamin wannan al'ummar shine Abdullahi ibn Abbas Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil manzo Allah ya mashi adda ya ubangiji ka fahimtar da shi ka fahimhu Allahumma faqihhu fid din Allah ka fahimtar da shi addini sai ce wa 'allimhu at-ta'wil Allah ka karantar ka sanar da shi abin da ke tafsiri ne shine yazo ya zauna yake cewa ku kawo duk ayar da kuke so cikin Qur'ani yace zan muku bayani akan ta a ina ta safka a yaushe ta safka a bulaguro ne ko a zaman gida a cikin damuna ne ko a cikin rani ne ko a cikin dari ne ko a cikin wane ne a wani yanayi ta safka a yanayin sai ya faɗi maka kuma ya faɗi maka ga sakon da take kumshe da shi to yanzu ga irin waɗannan bayanai masu tsada wanda sun yi zinariya tsada za ka bar su ka zo ka kama wani magana ɗan kamun iska اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الله يتي نا يردن muku wannan addini a matsayin cewa shine addinin هذه الايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفه wannan aya ta sabko akan annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yana tsaye a ranar arfa kenan tara ga wata nazul hijja sannan kuma fi hajjatul wada a hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taban kwana wahiya min akhiri ma nazala min alquran wannan aya ta daga cikin ayoyi na karshe da suka safka a cikin alqur'ani mai girma lianna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama aisha ba'daha muddatan yasiratan mazalla ya rayu bayan safkan wannan aya dan lokaci kankani haisu raja ila almadinati ba'da alhajj thumma marida wa tuwfi alaihi salatu wa salam bayan ya kammala aikin haji sai ya koma garin madina bayan shi da dan lokaci kadan sai rishin lafiya ta same shi bayan shi kuma Allah subhanahu wataala sai amshi abun shi wa hiya dalilun ala anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama ma tuwfi hatta akmala lana ad-din wannan aya dalili ce akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da aka cika addini tsaf lisahi ya cika duk abin da ka zo ka dora a ciki sai dai ya zube kuma dama zubibban abu ne yawa dama abu ne wanda yake ba zai zauna ba a cikin abin da yake addini to zaka samu bidiyoyin nan a yau ana kirkiran su wurare daban-daban duk wani mutumin da yake ga cewa ya giga me muke dora mutane akan addinin da Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a sai kirkiran musu abin da yake bid'a ne sai ka dora bayan Allah akan hayaniya da yawa kaga mutun ya dukufa wallahi in kaga bid'o'in da ake a duniya zaka yi mamaki hankali bai amsa kaga wani aiki ka rasa wannan wai shedan kin ma ya akai irin wannan tunanin subhanallahi Allah kare mu wallahi mutun ya nisanci bid'a bid'a ba kaban abin kyama bace ba abin kyama ne karshe zaka ce bid'a kyamataccen abu ne saboda abu ne wanda yake zai sauke ka daga tafarkin da Allah ya kuma zalla da shi to wani hatsari yake wannan hatsarin a ce yanzu ka zo kana musulunci amma musuluncin ka ba irin na manzo Allah bane ba ina ai kai da kanka san ka gama yawo Allah kiyaye da haka manzo Allah bai bar duniya ba sai da addini ya cika tab babu wani karin da za ka kawo kuma sannan manzo Allah ya ambaci cewa fa duk wanda yazo da wani abu wanda yake wajen musuluncin nan wajen abin da nazo da shi manzo Allah ce fa huwa raddu an maida maka abin ka ba a bukata wannan iya ɗaya daga cikin hadisai guda uku wanda addinin gaba ɗaya akan sai yake kewayawa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات مثلا صلى الله عليه وسلم هكا daga cikin hadisan lalle addini ya cika duk wanda yazo da wani abin da wajen addini yake fa huwa raddun an maida maka abin ka ba a bukata kakkace kuka hiyawa ba ruwan Allah da yawa karkace an jima ana yi ba ruwan Allah da an jima ana yi duk dadewar shi bai kai addini na Allah ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu sama da shekara 1400 da wasu abubuwa. Kai kuma bid'a ka shekara ta nawa? Duka ilmi wuce. Kai garin na kuma duka yaushe aka yi shi? Duka bai wuce ba lokuta ɗan kaɗan. Da haka ka bi abin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wannan shine zaman lahiyan bawa. Sannan wa hadhihi al-aya minan nususi dalla ala fadli al-islam. Wannan iya daga cikin ta daga cikin nassin da yake nuni akan farallan musulunci. يازو أتكين الصحيحين حديث طارق ابن شهاب عمر الله قال الرأجريش يكي أنبت تشيوا أن رجلا من اليهود قال له ونمتن دقا تكين يهودا يازو وجه عمر ابن الخطاب يكي تيمشي يا أمير المؤمنين يا كيشو قبن مؤمني آية في كتابكم تقرؤونها وتآية أتكين للتاهم كنا كرنتاتا yake cewa law alaina ma'ashar al-yahudi inda a cikin mu ne ta sabko mu yahudawa yace latakhazna zalika al-yawma aidan wallahi girman da wannan aya take da he mun dauki wannan ranar da aya ta sabka a matsayin cewa rana ce ta sallah qala sai umar yake cewa ayu ayatin wace ayati sai bai yahudi yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan qala umar sai umar yake cewa qad arafna dhalika al-yawm wal makan umar yace wallahi mun san ranar da ta safka yace kai ba ma rana ba har inda aya ta safka mun sani a yanayin da manzo Allah yake ta safka kuma mun sani alladhi nazalat alayhi ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama yace wa huwa qa'imun bi arafa yawm jumu'ah ta safko ranar juma'a a arafa to kaga wannan su yahuda kenan ko da sun doki ranan a matsayin mi a matsayin idi to irin wadannan abubuwan sune zaka samu wasu musulmai suna kirkiran salloli daban-daban sai a ce yanzu kaman girman kaza a ce ba za a yi kaza ba kaga baka ba da dalili ba addinin Allah ba ku tumce bane ba kaman girman kaza yanzu misali ka dauki maulidi aka ce ba addini bane sai ce yanzu kaman babban dare irin wannan baka ba da dalili ba sai ka ce a wannan abun ai addini ne me yasa ai ga hadisi ingantacce ga abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya an kare ya zama addini yawa amma babu aya babu hadisi sahabban nan da suka sahabi kusan 114 ba a samu mutum ɗaya ba yayi kuma duk su bayyana addini ba kai yau dan tsugunutu kai ka bayyana addini wani irin tabaro gare ka tabaro in ka na jahilci ne waɗancan duk su fahimta ba suka aikata sai ka ce kai a yau za ka yi banda shi kuma Allah sai a hallau wani abu zai iya maimaituwa hallau a ɗauki wani abu hallau a ɗauke shi a matsayin addini abu za ka samu abubuwa da yawa ana salloli da yawa a ce wannan ranar wannan maulidin shehu wane ne wannan na shehu wane ne kaga dama ashe da aka yi kokarin a tabbatar da manzon Allah ba nan ba ake so a tsaya so ake a jazarra akwai wani kinkimi mai dan bid'a an tambaye shi cewa wai yanzu malam in kana su kai ma ana iya daukar ranar da ka mutu a matsayin maulidi yace wannan ya rage ga mutane in sun ga cancantar mu akan haka ai babu lahi akan Allah kiyaye kaga shi ba yanzu wannan ya zama addini dan tsakaninmu da Allah ɗan uwa idan aka ce addinin Allah za a kawo shi akan wannan dalilin abu nawa za a kirkira kuma mun san da cewa duk lokacin da aka kirkiri bid'a sai ka samu almajiran wannan wanda ya kirkiri bid'a sun yi ba wannan bid'ar muhimmanci sama da abinda manzon Allah ya zo da shi wannan ba shakka akan haka ne abinda malamin su ya zo shi suke karewa a ce kuma ba a hemanyi sai ku ta yi ba dalili ba aya ba hadisi kace zaka bauta wa Allah ta wace irin hanya Allah kiyaye Allah shirye da mu karantar da yako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan zamu dakata insha Allah ta'ala karatu sai bayan sallah da izin Allah kenan dai mun ji aya ta farko wanda kuma aya ce huduma ce mai girma ga duk mutumin da zai kirkiri wani abu da sunan addini wanda bayyana hujja al yawma akmaltu lakum dinakum tayi aiki akan shi eh addini ya riga ya cika ba a bukatar ka zo mutane da wani abu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله